A yayin da gwamnatin Najeriya ta ce ta gano tarin ma'aikatan bugi a tsakanin ma'aikatanta, ita ma gwamnatin jihar Niger ta ce aikin tantance ma'aikatan gwamnatin jihar da ake yi a halin yanzu ya sa an gano almundahana da zamba da ake tafkawa a ɓangaren ma'aikatan. A wani taron manema labarai da gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ya kira a ranar Juma'an nan da ta gabata, ya bayyana cewa
ta wajen tantance ma'aikatan gwamnati duk da cewa bamu gama ba, amma wanda muka sa su yi aikin ya nuna cewa akwai rashin gaskiya da yawa a ciki. Akwai mutane da suna karɓan albashin da bai kamata su ansa ba, sannan akwai wasu kwata-kwata bai kamata suna da albashi ba suna ansa albashi. Akwai wanda ya kamata sun gama aiki harin suna aiki. Muna biyan naira biliyan 2 da miliyan 200 duk wata, duk da cewa ba a gama ba, amma dai da duk alamun cewa kuɗin nan in mun gama za a rage kuɗin albashin nan, wanda zai bamu dama kuma mai amfani da wannan kuɗin mai wasu ayyuka.
To sai dai a ɓangaren ma'aikatan gwamnatin jihar sun ce sun shiga wani hali akan aikin tantance ma'aikatan da ake yi, domin kuwa akwai ma'aikata da dama da basu samu albashinsu na watan Fabrairu nan da ya gabata ba, sannan wasu kuma an zabtare masu kuɗaɗensu. Shugaban ƙungiyar ƙwadagon jihar Niger, Comrade Yahaya Idris Indaku, ya yi ƙarin bayani.
A halin da muke ciki yanzu, za mu je mu nema ma'aikata nawa ainihin an raba su da rabin salari ɗinsu, ma'aikata nawa ba su magan sarai mama kwata-kwata ba. Za mu je mu yi wannan bincike insha Allah rabi, in mu yi wannan bincike. In gwamnatin jihar Niger tana gani mu muna ji tsoronta ne, mu a gani za wallahi talla wannan karo za mu ja layi. Komai zai faru ya faru. Ta ya ana screening a can kullum ma'aikata suna cikin fitinan albashinsu, ba za a ga wasu ba za a ga suna yansu a salari ba, wasu an gani ma za a rage salari guda kashi biyu kashi daya ba zai gane ba. To bi ma zai da safi ya gaya mana cewa a'a ai wannan wata ba zai taso, nace a ya taso ko.
To amma gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ya bayyana dalilin samun hakan.
Wannan matsala
gaskiya ne, wasu ma'aikatan mun gano saboda suna da hanya, sai ka ga mutum ya je ya sa an cire shi daga wani ministry, an kai shi na ministry kamar na ɓangaren kiwon lafiya, sai a biya shi albashi kamar na likita ko na albashin da bai kamata a biya shi ba. Shi suka dinga yin shekara da shekaru, sai Allah ciki ikon shi ya sa mun gane wasu kuma za a maida su wajen halal ɗinsu. To saboda yanzu ake aikin dole za a samu ƴan matsaloli, san in aka gama tantancewa gaba ɗaya, to ina ganin maganar delay ta wajen biyan albashi ko kuma yankewa babu shi.
A yanzu dai a iya cewa da sauran kallo a tsakanin gwamnatin jihar Niger mai yawan ma'aikata kimanin 30,000 da kuma ƙungiyar ƙwadagon jihar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.